Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan tasha ta mu ta Albani TV, kaima da shan Allah a cikin wannan jirangiya da muke kawo muku mai taken tsakurai daga tarihin Mal Albani Zaria, wanda muke dauko muku daga littafin tarihin rayuwa da karanta Mal Albani Zaria wallafar Kabir Abubakar Amin. Allah ubangiji ya sa mu dace. Wannan shine zango na takwas a cikin wannan jerin giya mai albarka insha Allah. A zamu tashi kai tsaye inda marubucin yake cewa daliban Malam Albani Zaria. A cikin shekaru fiye da 30 da Malam Albani Zaria ya shafi yana karantawa da da'awa, karantawarsa ta samu karbuwa sosai musamman wajen matasa da daliban ilimi a yankin kasar Zazzau da ma sauran yankuna. Sanadiyar haka, ɗaruruwan ɗalibai sun lazimci halartar majalisan karatuttukansa da muhadarorinsa da wa'azozinsa. A bisa dalilin yawan ɗaliban Malam Albani Zaria da kuma tsawon lokacin da ya ɗauka yana gabatar da karatuttuka da kuma ɗabi'ar galibin masu zuwa wuraren karatuttuka na ɗauke ƙafa daga halartar karatuka a wani lokaci ko kuma masu ɗauke ƙafa baki ɗaya ba tare da wani takamamman dalili ba. Saboda waɗannan dalilan, tantance sunaye da fuskokin ɗaliban Malam Albani Zaria ta fuskar ganewa yana da wahala. A ganina, za a iya kasa ɗaliban Malam Albani Zaria zuwa rukunai uku. Wannan kasawar za a yi ta ne kawai don sauƙaƙawa wajen bayani, ba wai don tantancewa a kimiyyance ba. Shi ba shakka za a iya samun da dama daga cikin ɗaliban sun shiga cikin fiye da rukuni guda. A rukunin farko na ɗaliban Malam Albani Zaria, ɗalibai da suka zauna da Malam Albani Zaria a karon farko. A wannan rukuni na farko ne za a iya kirga mafi yawan ɗaliban Malam Albani Zaria na haƙiƙa, waɗanda suka zauna a gabansa suka kuma ɗauki karatu a wajensa. Ƙoƙarina sauƙaƙa yadda za a fahimci wannan bayanin, na kasa ɗaliban da ke cikin wannan rukuni zuwa gida biyar kamar haka. Kashi na farko, ɗaliban Malam Albani Zaria na farko. A lokacin da Malam Albani Zaria ya fara karantawarsa, galibin ɗalibansa abokansa ne da tsawo'insa da kuma wasu ɗaiɗaiwan dattawa da kuma ka iya cewa yayyinsa. Yawancin ɗaliban da ke cikin wannan kashin babu rubutaccen bayani game da sunayensu, kamar yadda kuma babu kasusuwan bidiyo da za a iya dubawa don tantance fuskokinsu, wataƙila ma wasunsu tsirarsu. Saboda haka, shi ya sa za ka ga cewa mafi yawancin bayanin da za a samu game da su labarai ne na kunnen ya girma kaka. Amma dai na san wasu cikinsu waɗanda za a iya buga kyakkyawan misali da su. Daga cikinsu akwai Malam Yahaya Abdullahi Allukori, wanda ajinsa ɗaya da Malam Albani Zaria a makarantar firamare. Wannan bawan Allah yana daga cikin ɗaliban Malam Albani Zaria na sahun farko. Malam Yahaya Allukori yana da baiwar ilimi mai tarin yawa da juriya da hangen nesa da kuma da taku, abinda ke nuna irin horon da ya samu a wajen Malam Albani Zaria da sauran malamansa. Bayan rasuwar Malam Albani Zaria, Malam Yahaya yana cikin waɗanda suka ci gaba da gudanar da makarantar Malam Albani Zaria a matsayinsa na wakili a majalisar mamintattu wadda malam ɗin ya kafa tun yana raye, kamar yadda kuma ya ci gaba da karantarwa a kan kujerar Malam Albani Zaria. Wani misali kuma shi ne Alhaji Sani Ladan, wanda shi ma ɗalibi ne makusanci ga Malam Albani Zaria tun fil azal. Alhaji Sani shi ne ladani a masallacin Aljami'u Salafi da ke Muciya a ƙaramar hukumar Sabon Garin Zaria. Sannan kuma Malam Albani Zaria ya sanya shi wakili a majalisar amintattu ta makarantar Daradin Salafiya, kamar yadda ya kasance direban da ke tuka Malam Albani Zaria zuwa garuruwa da wuraren wa'azi. Sai kuma Alhaji Ibrahim Karami, wani ɗan kasuwa wanda ke gudanar da harkokinsa a babbar kasuwar Sabon Garin Zaria, shi ma yana daga cikin tsofaffin ɗaliban Malam Albani Zaria waɗanda suka jima suna karatu a wajensa. Har ila yau akwai Malam Bala Abdullahi, wanda aka fi sani da Bala Dakta, da Alhaji Ibrahim Karami da Farfesa Sa'idu Umar Yunusa na sashen nazarin harshen Larabci a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, da Alhaji Awwal Maiwaki da kuma Alhaji Sula Gurgu da wasansu. Kashi na biyu, mutanen anguwannin sabon gari da kewaye. Bayan 'yan shekaru da fara karantarwa Malam Albani Zaria a Muciya, sai labarin wa'azozinsa ya fara yaduwa a tsakanin mutanen da yake rayuwa a cikinsu, musamman a tagwayen anguwannin Muciya da Cikaji da sauran wuraren da ke kewaye da su, kamar Daurawa da Dogarawa da Hayin Ozo da Tsugugi da Hanwa da anguwan Fulani da sauran anguwannin da ke ƙarshen karamar hukumar sabon garin Zaria. Tare da cewa mafi yawan masu yaɗa labarinsa a lokacin masu suka ne ko 'yan tsegumi da masu hakaito sababbin maganganu da abubuwan mamaki, da ake ji daga bakinsa. Amma hakan bai hana a sami cincirin da matasa da suka fara taruwa a wajen karatun ba. Wannan kashi na ɗalibai wanda nake ganin kamar shi ne kashi na biyu a cikin kashe-kashen da na yi, galibinsu ba su daɗe da Malam Albani Zaria ba suka daina halartar katuttukansa saboda dalilai mabambanta. A cikinsu akwai waɗanda iyaye da malamai da makamantansu suka hana su zuwa karatunsa, kamar yadda aka samu waɗanda suka ɗauke ƙafa don ra'ayin ƙashin kansu, ko dai don ba su gamsu da wasu tsare-tsaren da ake gudanarwa ba, ko kuma don wani uzuri na daban, kamar shagaltuwa da karatun boko ko sana'a ko kasuwa da dai sauransu. Duk da haka, a wannan kashin an samu ɗalibai masu ƙwazo ƙwarai da gaske, waɗanda ya kamata a ce inda sun ci gaba da koyon ilimi da su ne kan gaba wajen gadin ilimi da da'awar Malam Albani Zaria. Sai dai ina ganin cewa wata badaƙala da ta taso a sanadiyar tuhumar da wasu cikin ɗaliban suka yi wa Malam Albani Zaria kan cewa ya cinye wasu kuɗaɗen da ake tarawa a wajen karatu, abinda ya fusata Malam Albani Zaria sosai har ya kai ga ya kira wani taro don tabbatar musu da cewa tuhumar ba ta da asali, kuma ya zo da kuɗaɗen gaban kowa aka gansu yadda aka bayar da su. Daga nan kuma ya bayyana cewa ya kori waɗannan ɗalibai daga makarantarsa, ya kuma kwashi musu albarka, sannan ya ce ko akasai suka saurari karatunsa bai yafe musu ba. Tare da cewa bayan sama da shekaru 20 da faruwar wannan lamari, a lokacin da aka sami wata matsala da ta taso kwatankwacin waccan ɗin a Markazin Salafiya game da taɗe ƙafar karatun Sahihul Bukhari da cewar da Malam Musa Sahabi ya yi cewa Albani ba malaminsa ba ne, da karatunsa ya gan shi, Malam Albani Zaria ya bayyana mana cewa ya yi nadamar irin zazzafan hukuncin da yanke a kansu, amma dai ga dukkan alamu hukuncin ya yi tasiri a kan makomar ɗalibtar ilimin galibinsu. Duk da haka, a wannan kashin akwai wata tawagar ta ɗalibai waɗanda suka taso daga baya kuma suka fa'idantu da karatuttukan Malam Albani Zaria, kamar irin su Malam Dauda Abdullahi da Malam Umar Abubakar Mustafa, wanda yana cikin lissafin alarmomin da ke jawo Malam Albani baki a wajen tafsiri, kuma shi ya gaji kujerar tafsirin malam ɗin. Sai kuma barista Abubakar Husaini, wanda ya taɓa riƙe muƙamin sakataren majalisar amintattu ta Dar Hadisi Salafiya, sannan kuma ɗaya ne daga cikin limamai a masallacin Aljami'u Salafi da ke kasuwar Muciya a sabon garin Zaria, sannan kuma ya riƙe wasu karatuttukan zaure da Malam Albani Zaria ya bari. Kashi na uku, mutanen tudun wada Zaria da kewaye. Kafin Malam Albani Zaria ya fara zuwa Markazin Salafiya wanda ke titin Major Road a tudun wada Zaria don gabatar da karatuttuka a shekarar miladiya ta 1995, mafi yawan ɗaliban ilimi da ustazan tudun wada da gillesu da cikin birnin Zaria da sauran anguwannin da ke cikin ƙaramar hukumar Zaria ba su san shi ba. Wasu 'yan tsiraru ne kawai ke jin labarinsa, wasu kuma suna ganinsa ko a kasuwar littattafai da masallacin Juma'a na ƙofar gidan Margaya Alwar Ɗanja, ko kuma wasu wurare na daban. Fara zuwansa wannan markazin ne ya bada dama ga ɗalibai masu yawa suka san shi, suka kuma zauna a majalisinsa, suka koyi karatu, sannan kuma aka yi galibin su rijista a matsayin ɗaliban makarantarsa, wato Darul Hadisi Salafiya. A wannan kashin akwai malamai masu karantawa islamiyu da masallatai da alarammomi da dandazon ustazai in kishin addini da ɗaliban ilimi da ƴan boko da ƴan kasuwa da sauransu. Haka kuma akwai ɗalibai da ma'aikata daga manyan makarantu irin Ahmadu Bello University Zaria da wasu daga Nuba Mali Polytechnic da Federal Club Education da sauransu. Wannan tawaga ta ɗalibai ta riski Malam Albani Zaria a lokacin da yake cikin kyakkyawan zarafi da nishadi game da koyarwa. Yadda kamar yadda shi ma ya same su matasa ne waɗanda galibinsu suna da kuɗin ilimi da dagewa wajen nemansa. A sanadiyar samun wannan yanayi mai ƙayatarwa na koyo da koyarwa tsakanin malamin da ɗaliban, sai Malam Albani Zaria ya duƙufa wajen koyar da su ba dare ba rana. Ya kuma ja su a jika ta hanyar bayar da tarbiyya da ba su shawarwarin da za su inganta rayuwar ɗaliban da sanya su akan kyakkyawan tsarin ilimi da rayuwa. Shi yasa ya zama wajibi a nan a ambaci cewa mafi yawan ɗaliban da suka ci moriyar karantawar Malam Albani Zaria ta fuskar samun rabo mai tsoka na ilimi da tarbiyya da gane tafarkin magabata na ƙwarai da haɗa karatun boko da na addini a lokaci guda. Tama waɗanda suka gaji karantarwarsa da kula da makarantarsa galibinsu a cikin wannan kashin suke. Sannan kuma ɗaliban da ke cikin wannan rukunin su ne waɗanda Malam Albani Zaria ya yi musu rajista a matsayin ɗaliban makarantarsa, aka ba kowa lamba, sannan aka yi musu identity card na shaidar zama ɗalibai. Saboda haka galibin ɗaliban da Malam Albani Zaria yake lissafa su a matsayin asalin ɗalibansa suna cikin wannan rukunin. Kana son in aka so buga misalin ɗaliban, Malam Albani Zaria waɗanda ke cikin wannan kashin, za a tarar cewa suna da yawa sosai. Saboda haka zancen zai yi tsawo. Amma dai babu laifi a ambaci wasu daga cikin fitattun ɗaliban, musamman waɗanda suka ɗau hannu ta fuskar karantarwa da da'awa. Daga cikinsu akwai Malam Awal Abubakar Ishaku, wanda ɗaya ne cikin manyan ɗaliban Malam Albani Zaria. Hasali ma ya kasance yana karantarwa tun malam ɗin yana raye. Wasu lokutan ma yakan wakilci malam a wajen wa'azuzi in malam ba shi da zarafin halarta. Bayan rasuwar malam yana cikin waɗanda suka fara karantarwa a kujerar Malam Albani Zaria, amma daga baya ya daina biyo bayan wasu rigingimun shugabanci da suka taso da kuma ƙararraki da ya shigar a kotu, inda yake neman kotu da ta ƙwace shugabancin Darul Hadisi Salafiya ta danka shi ta bashi, sannan kuma ta ayyana shi a matsayin wakili a majalisar amintattu ta Darul Hadisi Salafiya. Bayan da kotu ta kori ƙararrakin, ya koma gefe ya kafa makarantarsa mai suna Ishaku Academy. Daga cikin jigajigai kuma daɗaɗɗun ɗaliban Malam Albani Zaria akwai Malam Dauda Ibrahim Az-Zahiri, wanda wakili ne a majalisar amintattun da Malam Albani Zaria ya kafa, sannan kuma ɗaya ne daga cikin waɗanda suka ci gaba da karantarwa a kujerar Malam Albani Zaria, a inda ya ci gaba da karatuttukan Sahih Bukhari da Sahih Muslim. Malam Dauda mutum ne mai himma da jajircewa da hangen nesa. Ya yi fice wajen faɗin gaskiya da bayyana ra'ayinsa ba tare da jin shakku ba. Yawwa, masu albarka, za mu saurara a nan sai mu haɗu da ku a darasi na gaba insha Allah. Sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.